masu saurare assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce
wanda masu iya magana kan ce shike kawo da rabon wani
wayo kaina mutuwari gace ba ta fita kullu nafsin za'iqatul mauti ayar qur'ani ce duk sanda na zo kan ayar nan ni sai na timauce digar nan dai mutuwa da zan yi wadana tubeta wayoni kallamar mutuwa na tausan kaina ba zan manta ba dan mutuwa ta yi mun yankan kauna
masu saurare assalamu alaikum barkamu da asuba da fatar an waye gari lafiya na sanyin nan barka da sake shigowa wannan zaure
malama grace barka ka dai da fatan iyali na lafiya
lafiya lau sai dai an shigo a wannan lamari da ba daɗi ba
wallahi malama grace gashi na sake dawowa amma kuma a wannan karon dai tare da wani labari dai marasa daɗi zan ce
haka yake mun tashi a jiya safiyar jiya muka tashi da labarin rasuwar da daddan wakilinmu tsohon abokin aikinmu Ibrahim Abdul Aziz ne dauko mana rahotanni daga jihohin Adamawa da Taraba
in gaskiya ne malama Grace da yammacin jiya ne dai zamu ce da safi an tashi da shi lafiya kalau amma dai kin san yadda al'amarin rayuwa yake ba ai maraito da shi ba
haka yake to shi Abdul Wahab Muhammad wanda marigayi yana kan hanyar shi ne zuwa Bauchi domin halartar wani bukin wani abokin shi to shine na farko da ya fara jin labarin rasuwar Ibrahim
kuma ma aikin sai shine ma kusan za a iya cewa mutum na karshe da ya magana da shi don ya gaya masa cewa suna kan hanya za su zo Bauchi
ga bayanin da ya yi mana game da rasuwar marigayi Ibrahim
shi dai marigayi Ibrahim Abdulaziz da misalin karfe 3 da bugo mun waya ya ce gashi kan hanya don zuwa Bauchi akwai daurin auren abokinsu da za a yi gobe Asabar a Bauchi saboda haka yana shaida mini na amsa masa da cewa ina ganin hanyar isowarka kwatsam sai mutane suka fara bugo mini waya cewa an yi hatsari a hanyar alkaleri ciki har da wakilinmu mai suna Ibrahim Abdulaziz da jin haka sai na buga wayarsa me yasa kuwa aka dauka ga abinda mutumin da ya daga wayar ya shaida mini
shi wannan abokin aiki na din Ibrahim Abdulaziz
wayarsa na wannan ina cinka
wato yana cikin wayanda suka mutu ne Allah ku yana cikin wanda suka rasu
tare muka tashi gida daga gidan muka tashi ai motar kasuwa mun zo mu shiga
okay kai ma fasinja ne a cikin motar
ni da sashi maka ne mai angwasa kuma karunsa
Allahu akbar
dole dangana dole hankuri dole dangana
to malama grace ai kin san wato abin da sai dai addu'a kawai Allah ya gafarta wa Ibrahim mu kuma ya ba mu hakuri amma abin gaskiya wato akwai tashin hankali
haka
gaskiya
to abokin aikin mu dake jihar Borno wato Haruna Dauda Biyu ya samu zantawa da abokan aikin su daga Jalingo da dai inda ya aiki tsakanin Jalingo da jihar Taraba
sunana Abdul Karim Yakubu na yi aiki da shi Abdulaziz Ibrahim a Gota a tsawon shekaru zai kai shekara hudu ko kusan hudu ko biyar haka shi ne mutum ne mai hard working kuma yana da ideas program ideas haka kuma mutum nan da yana irin gurin masu son aiki din kamar yara da suke son aiki din yana irin coaching na su koyar da su yadda ya kamata a aiki gidan rediyo wallahi wasu wata abin islam da ake jiya kullum da zaka ce kullum ina ita shi Allah sha ya ku
sunana yawo Ibrahim radio Taraba rike nan Jalingo inna lillahi wa inna ilaihi raji'un gaskiya na samu labarin rasuwar dan uwa kuma abokin aiki shi Ibrahim Abdulaziz wakilin radio Murya Amurka dake kula da jihohin Adamawa da Taraba wanda Allah ya mutukawa a wannan rana ta Juma'a na samu labari kuma ta hanyar shi abokin aiki ku shi Abdulwahab ke Bauchi yake ga ma kan cewa gashi abin da ya faru da shi dan uwa Ibrahim Abdulaziz kamakon wani hatsari mota da ya rubar shi saboda ta fashewan tayar mota waje da alkalai za su je daura aure to wannan alamari ya faru wallahi irin jiki da kaman wannan da aka sana cikin ruwan ga maka kuma da safan nan ma ranar juma'a da safan nan an ce ga Ibrahim Abdulaziz shine ba da rahoto na musamman maganan wannan takunkumi da ake sawa na hana kamuwa da ita wannan cuta ta coronavirus shi ya bada rahoto na musamman idan na tsarare daga farko har ƙarshe Allah ya sa ko rahoton da na ƙarshe din kenan tare da shi wallahi da nake mutunta son ba Allah na abin sai ka ji da najja jiki na wallahi Allah abin ga ji abin nan da kungida Allah ya kansa Allah masa gafara Allah kuma raya abin da ya bari ko kuma ma'aikatan sashen hawa na Amurka Allah ba ku hakuri da mu duka hakurin jure wannan rashi na wannan bawan Allah mai hazaƙan aiki ubangiji Allah ji dan shi
sunana Fati Muhammad Tocha na TW Hausa kuma ina aiki a radio Gotan Ibrahim Abdulaziz Ogana ne kuma zan ce mutum ne mai kirki yana da kyakkyawan mu'amala da kowa a office yau dai har yau da ziyarar su ba zan ce ga abokin fadar shi ba mutum ne mai kirki wanda kowa yake jin daɗin mu'amala da shi kuma yana da hazaƙa da ƙwazo wurin yin aikin shi gaskiya dai zan ce mun yi babbar rashi a kafata Gotan Communication saboda ba ƙaramin giɓi ne muka samu a rasuwar shi ba to sai dai mu ce Allah ya ji dan shi kuma da rahama idan ta muta su Allah ya sa mu cikin alkhairi da kima
sunana ko mu tau ba a kamfanin dillancin labaran Najeriya kuma shi Abdulaziz ne aiki da shi tare shi mutum ne wanda haƙi ne wanda kuma za ka ce mutum ne mai jama'a kuma ya ce team player wanda ba su ne ke ce team player ba ya da abokin faɗa irin mai raha ne da wasa da dariya Allah ya ji kan shi Allah sa ya huta
Sunana Isa Abdullahi Gidan Fanko zuwa yanzu dai ina aiki da Muryar Najeriya Abuja ni ne wakilin ta nan jihar Kaduna kuma babu shakka wannan bawan Allah Ibrahim na saba da shi tun 1991 har zuwa 1993 lokacin ina fa wata jarida mace mai editor a nan Zaria babu shakka mutumin kirki ne kwarai da gaske wanda yake in kana neman kan jarida da yake kokari yayi biyayya ya koyi aiki ya girmama mutane da tafasa wani abu da ya shafi girman kai ko neman kuɗi ga aikin jarida ba kuma gashi da saukin kai babu shakka ba karamin asara akai akan a fagen aikin jarida ba wai a Arewa ba a Najeriya ba zan iya tawa a shekara ta 2014 Allah ya kaddar na ji aikin hajji ma bai san zan je ba ni ma ban san zai je ba muna tsawaci kawai na hango shi ma ya hango ni daga lokacin nan fa muna tare da shi a Makka muka je Madina muka dawo Madina ziyara muna tare da shi inda za mu mun je ko ina ne tare da bawon Allah nan mutum ne har zuwa sati biyu suka wuce mun yi waya cikin shi ma ya labari ne ce labari muna nan muna kungura ne a hanya ba shi da kuma da muka yi shi kenan ne kai shi to shi kai
Let me cry with my eyes. Kina dole dangana, dole hamburi, dole dangana, dole hamburi.
Allah jikan abokin aikin mu Ibrahim Abdulaziz na sanyina
malama Grace to kitchen malam Ibrahim Abdulaziz ya yana daya daga cikin wato wakilan sashen Hausa na Muryar Amurka da za a ce sun dan jima duk da yake akwai wanda suka gabace shi sosai amma da yana cikin wanda za a ce sun dan wato zale shekaru a cikin aikin wannan ne yasa na jiyo ta bakin abokan aiki dangane da yadda suka ji da wannan rasuwa ta Ibrahim Abdulaziz malama Grace
assalamu alaikum wa rahmatullah sunana Mahmud Lalo inna lillahi wa inna ilaihi raji'un lalle mun yi babbar rashi Ibrahim Abdulaziz mutum ne mai kwazo da basira da raha a koda yaushe mutum ne da zaka iya dogaro da shi 100% idan ka ce ya hada maka rahoto koda a ƙurarren lokaci ne hakika ya bar mana wani makekin gibi da zai yi wuya a samu wanda zai iya cike shi na fatan ubangiji Allah ya masa rahama ya kuma albarkaci abin da ya bari a baya.
Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Na san Ibrahim Abdulaziz mun yi aiki tare da shi a radio Nagarta take Kaduna, daga bisani kuma dukkanin mu ba wannan gidan radio muka sake hadewa a murya Amurka. Allah ya gafarta masa, idan ta mu ta zo Allah ya sa mu cika da imani, Allah ya baiwa iyalansa hakuri, Allah ya baiwa sauran abokan aiki hakuri. Ni ne Babangida Jibril.
Sunana Nasir Yakubu Zamin Yaro, zai daga cikin abokan aikin Ibrahim Abdulaziz. Ibrahim Abdulaziz na yi aiki da shi wuri biyu, na farko a radio Nagarta da muka fara aiki tare da shi, wanda yake yana ɗaya daga cikin ma'aikata na farko da suka fara aiki a radio Nagarta. Na same shi a wurin bayan kamar shekara ɗaya ya tafi ya bar mu da zama wakilin murya Amurka a garin Yola. Daga bisani ni ma na biyo Ibrahim Abdulaziz da na fara wato aiki da murya Amurka. Gaskiya al'amari murya Amurka sashen Hausa ta yi rashi, ta yi rashin haziƙin ɗan jarida. Muna fata Allah ubangiji ya ji kan Ibrahim Abdulaziz, Allah ya ba mu haƙuri rabuwa da shi.
Assalamu alaikum wa rahmatullah. Sunana Husaini Muhammad. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ubangiji Allah ya gafarta mu abokin aikin mu Ibrahim Abdulaziz. A gaskiya mun yi babban rashi matuƙa, amma duk yadda Allah ya yi haka shi ne daidai, kuma kowa abin da yake jira kenan. Mutum ne mai kwazo, mai fara'a, a koda yaushe yana cikin fara'a, yana son zolayen mutum. Jiya da yamma Ibrahim Abdulaziz ya kira ni muka yi magana da shi. Yau kuma da yamma na sake ji kuma an ce mai Ibrahim Abdulaziz baya duniya, Allah ya mishi rasuwa. Abu ne mai girgizawa.
Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sunana Bello Adamu Bajoga, jami'in hulɗa da jama'a na hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa ta ƙasashiyar Gombe, wato EFCC. Ina amfani da wannan dama a ƙashin kaina in miƙa taziyata ga iyalan Ibrahim Abdulaziz da kuma muya Amurka da gidan Radio Gotel waɗanda a nan yake aiki. A dalilin abin da ya shafi aikin ofis ɗina, mun yi alaƙa da Ibrahim Abdulaziz, kuma tun daga wannan lokaci muke zumunci. Duk abin da ya shafi ofis ɗina yana bugo waya ya making inquiry, yayi tambaya, baya rubuta rahoto sai ya tambaye ni. Haka nan idan mun je aiki Adamawa, musamman akwai wani babban case, high profile case, haka muka je ko issue arraignment ko wani conviction da aka samu ko judgment aka yi passing, Ibrahim Abdulaziz yakan zo yayi kobarin ya rubuta rahoto. Da fatan Allah ya gafarta masa, Allah ya masa rahama, Allah kuma ya bada hakurin jiro wannan rashin.
Sunana Umar Faruk Musa, ina babban birnin tarayyar Najeriya, wato Abuja. Rashin Ibrahim Abdulaziz babban rashi ne gare mu a matsayin mu na abokan aikinsa na fiye da shekaru goma. Mun san kwazon shi, mun san haɗin kan da yakan bada wurin aiki, mun san ma'aikaci ne da baya gajiya. Ya waɗansu abubuwa na shahara, na nuna kwazo, na shiga haɗurra daban-daban domin ya kawo rahotanni wanda masu sauraro za su amfana. Muna roƙon Allah ya masa rahama, ya gafarta masa, ya albarkaci waɗanda ya bari baya, mu kuma Allah ba mu dangana da rashinsa.
In dai sunana Benjamin Gawon. Abdulaziz mutum ne mai kirki wanda baya son ya samu damuwa da kowa. Da safen nan ya bugo waya muka yi magana da shi. Ni gaskiya labarin ta zo min da mamaki. Shi ne ma mutum na farko da ya bugo min waya. Gaskiya za mu rasa abokin aiki Abdulaziz. To addu'ar mu dai Allah ya ji kansa, Allah ya ba wa dukkan iyali kuma hakuri.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sunana Halima Abdulra'uf. Malam Abdulaziz mutumin kirki ne, mutunta mutane a duk lokacin da na kira shi akan wani abu da ya shafi aiki. Abu ne da ba zan iya mantawa ba. Mutumin kirki ne. Ubangiji Allah ya ji kansa da rahama, ya ba wa iyalinsa dangana, mu kuma abokan aikinsa Allah ya ba mu hakurin jura wannan babban rashi.
Allah na roƙe ka albarka mallan Allah, to Allah ya mutu mu farin ciki, Allah ya mutu mu farin ciki. Taro al'ummar Allah, nai kira ga aminai shi, nai kira ga abokan shi, nai kira ga mutanen shi. To Allah don lillahi, wanda don daidai sallah, da kucewa sai duniya ko amma huta ko amma huta mutuwa rindon kuma
to lalle kan mun yi babban rashi ka san shi Ibrahim Abdulaziz zan iya cewa a cikin ma'aikatan sashen Hausa a wannan lokacin da muke ciki dai sai ka ce da kwamu da kwarkwata mu da manyan mu da kananan mu sai ka ce gama akwai kurkusa da shi ba domin kusan idan ka kirga jaridin turanci nawa Ibrahim Abdulaziz yake iya aiki da su jaridin turanci wanda yake aika musu sakonni banda radio banda television
wato haka ne malam Margaret wato ko anan ma sashi Hausa na muryar Amurka za a iya cewa malam Ibrahim ko ina da ruwanka ne saboda malam Ibrahim ne zaki ji shi a tsaka bai wuya baki mai yanka wuya domin iyali a bari ya huci kai kusan ko ina malam Ibrahim Abdulaziz har ma da shirin mu na yau da gobe da sauransu dai wato a hakikanin gaskiya sashi Hausa na muryar Amurka yayi babban rashi wannan mun yi babban rashi aboki dan uwa
But you are the God of the universe. But you call me not in vain. What in vain are you? Oh, you are the God of the universe. What in vain are you? What in vain are you?
Bago tukun lafiyar su ta tana arziki in wasu wani fannin da annobar cutar coronavirus mai lakabin COVID-19 ke shafa shine fannin ilimi bai ba rufe makarantu lamarin ma da yake dalibai zama a gida ba tare da sun ranar za su koma ba Ibrahim Abdulaziz sashin Hausa na muryar Amurka daga Yola a Najeriya
kamar ga yakin tako sai har ma ba zan aro tin ja tana ba wannan matsala na ne wannan garin kun dila inda yankin lo lamarin ke neman kawo da nan zakana kuma yake Ibrahim Abdulaziz sashin Hausa na muryar Amurka daga Yola kamar da bincike ta nuna ba sama da kashi ɗaya cikin wurin da yana jiyar mai kasa Kenya da ake bincike a kansu sun ce suna yada labarin kazon kurege ko kuma labarin kariya da shinka Ibrahim Abdulaziz sashin Hausa na muryar Amurka daga Yola a Najeriya
kasan kamar yadda masu iya magana suke faɗa a turance wai akan ce you don't value what you have until you lose it baka ganin
sai
Abdulaziz shi da son samu ne kowane shiri ya aiko da rahoto bai gajiya kuma idan kuraren lokaci in kuwa cikin yan wasa kuna cewa wai injury time din nan in lokaci ya kure maka in kana neman daya daga cikin waɗanda za su baka tin yanzu maganin yanzu to Ibrahim ne kana cewa kamar yana jira ka faɗa
kwarai da gaske abinda zan faɗa kenan a kusan mun dauke Ibrahim kamar wani wato tudu ne na kirin mun tsira muddin
haka
wato kada sai da zaka yi din yadda aka yi malam Ibrahim ba a rasa nuno ruga Allah ya gafarta malam Ibrahim
amin to ga abinda shugaban sashen Hausa Aliyu Mustafa Sokoto yake faɗa game da shi marigayi Ibrahim Abdulaziz
na'am
inna lillahi wa inna ilaihi raji'un jiya bayan karfe 12 dare wato ranar Alhamis Ibrahim Abdulaziz ya aiko email da ke da alaka da shirin aiki ranar Juma'a da Allah zai karbe shi da karfe 7:22 na safe na tashi na mai da mushi ansa wannan email din shi minti 9 bayan haka da karfe 7:29 ya mai rubutu ansa cewa ya ga wannan sako wannan ita ce cudanya ta karshe da muka yi da Ibrahim a duniyar nan awi hudu bayan haka misali shiwa sha kai kira ne da labarin rasuwar wannan bawan Allah Ibrahim Abdulaziz ya dade yana wa murya Amurka aiki kuma ba wai yana aiki ba haziƙin ma'aikaci ne na gaskiya sosai wanda kusan kullun sai an ji rahoton sa saboda baya gajiya da aiki kuma mutum ne mai da galibin wato kokari da kuma ilimi na aikin jarida wanda kuma an san shi da yin wannan aiki ba wai dan murya Amurka kadai ba har a can Yolar Adamawa da sauran sassan Najeriya gashi kuma da kuzari wajen cuɗanya da mutane a hanyar harkokin duniyar gizo ta social media yanzu haka shirin da muke na ƙarshe wato na tsaka murya shirin sani da ya shirya mana kan dambarwar siyasar Najeriya a cikin Yolar Adamawa wanda kuma shine muke gudanarwa yanda wannan al'amari ya zo ya same mu.
Masu sauraro barkamu da warhaka, barkamu da sake kasancewa da ku a wannan shirin na tsaka mai wuya. Yau fa muna jihar Adamawa da ke arewa maso gabashin Najeriya, inda zamu soma da batun abin da ya shafi da tsaurar da gwamnatin da take kai a Najeriya ta APC ta yi.
Allah ya shiga Ibrahim Abdulaziz mun babban rashi, murya Amurka ta babban rashi, sana'a jaridanci ta Najeriya an yi babban rashi kwarai da gaske. Allah ya shiga shi ya rahamshe shi, Allah ya ba mu hakurin jure wannan babban rashi da muka yi. A madadin dukkan ma'aikatan sashen Hausa na murya Amurka, ina ta yi iyalan shi marigayin wannan juyayi, ba su kaje ba, mu ma muna cikin wannan juyayi kwarai mu da gaske, mu musamman abokan aikin sa sauran wakilan mu na Najeriya da Nijar da kamar da Ghana da kuma wanda suke a nan Washington DC, muna cikin wannan juyayi da bakin ciki. Din na kuma muna masa addu'a, Allah ya sa ya cika da imani, Allah ya masa gafara da rahama shi, kuma Allah ya sa mu cika da imani. Assalamu alaikum.
Ubangiji ni kai ni karoko, Allah ni kai na roka, azanya kwanta wa hutawa.
To Allah kikan Ibrahim Abdulaziz Yola, Allah ya sa ya huta mu kuma Allah ya kyautata namu ƙarshen.
To anin Malam Magare sai dai ƴar matashi, wato yana da kyau mu saurare, watakila an san Ibrahim Abdulaziz daga Yola, amma wato tarihin sa ya nuna cewa shi dan asalin jihar Taraba ne, wato a Jalingo, inda ke san da yanayin zamantakewa da kuma yanayin aiki tun da ke san da hadadiyar jiha ce. Wannan ne da Yola ita ce babbar hidukwata, to ko bayan an raba dai kamar irin da yadda abubuwan suke ne a jihohin da aka raba, to amma an riga an mai da zama a can.
Eh haka, so Allah ya ji kan amma rigaye. Lokaci ya kawo gaba, sabili da haka tilas mu ja burki nan yanzu a madadin
Murtala Faruk Tanginna.
Alheri ke muku, fata alheri da kuma fata Allah ba mu lafiya da zaman lafiya, Allah kuma ya kyautata namu ƙarshe. Muna ƙara taya al'ummar jihar Adamawa da iyalin marigayi Ibrahim Abdulaziz da sashen Hausa jajen wannan babban rashi da muka yi, da alheri.
Ashe mutuwa ke baki da sabo, mutuwa ke baki da tausayi, kai raba kullum ba da mahaifi. Ashe mutuwa ke baki da sabo, mutuwa ke baki da tausayi, kai raba kullum so da matuya. Samu dadi mutu ka dai mai hakuri, tun da mai dauka ta dukai. Ubangiji ni kai ni karoko, Allah ni kai na roka, ka sanya kwanta wa hutawa. Ubangiji ni kai ni karoko, Allah ni kai na roka, ka sanya kwanta wa hutawa.